Abun marmari saboda haka dage ko ya sayo bage ki karba da fara'a bayan kin ce mara balale dauki ki girke wata ran sai zamo zance banda manyan buri kiman ta karban rance kwarai kuwa yau kan fa samu sha biki walima idan ubangiji ya bamu arziki sai saya miki kala kallan tura man zani kuma ya kai ki yawo zuwa wuraren sani ya saya miki ice cream shawarma da kaza ya kai ki yashin gefen teku ku yi wasa amma ba idan ba hali cin ciwo hakuri magani da muddin hakuri ya ishe ki sai kituna idan kika saku ba a sabon aure sai da aduma
farin ciki muke ranar wanka ba ko ya cibi yar gata dan gata yau ranar ku ne ranar wanka ba ko ya cibi yar gata dan gata yau ranar ku ne
bandarei ni
amarya kullu respeti
amarya bandarei ni
amarya kullu respeti
amarya banda duka
An aurar maka da ita ne don ku bunkasa masu kawo farmaki daga yau sun fasa duk wasu masu shirin takara sun kasa amma kake mata jaba ne akan kari ita ce I want to see you kaje da hanzari da kayan oyoyo irin na marmari kamar sheta sun suwa mai ido akan dami abun nufi ka bata ta ci ta koshi dauki gazal ka zana mata digo bisa goshi kada kamar sheta bai warka in kai bishiya ne ai ita ce sai warka kuma kamun ka ci dage-dagen abinci a waje ka tabbatar cewa ka mata dimbin cefane idan ta ci tuwo kai ma ka ci tuwo sai ka sa ta dariya kamar mare ga hiburu
from beautifulariwa.com.